Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul Futuhat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur, suna iya samun mu a shagonmu dake W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma gidan Shehu dake Kabala Road daura da Abu Mutalib Secondary School Sabon Garin Tudun Wada Kaduna, ko number waya kamar haka 0803288198, ko kuma 0708883663. Ayi sauraro lafiya.
Yau 14 ga watan Shawwal Hijira 1429, wanda ya daidai da 12 ga watan Goma miladiya 2008, domin sauraron fassarar diwani daga bakin malaminmu Malam Shehu Mansur. Allah shi bada ikon sauraro lafiya, amin. Akramukum Allah, bismillah.
الرحمن الرحيم. يا سيدي أحمد تجاني قص بيدي أنت الملاذ فأنزل الله بيديك، أنت لماذا يا قوسي ويا سندي، وأنت كافي إذا ما كنت في ديك، وأنت باب نجاتي، أنت منكذ من كان مشرقا في شدة الديك. يا قوس كل مريد لازم مرتدفا مما أراهم يا الله والي والديك. يا ندلك البرايا، أنت منكذنا من كل ما قدر من شدة الديك. يا قسم الله يا ما يمدهم، يا قدبنا قدما فانكذنا من الديك. أشكو إليك أمورا أنت تتركني فيها يا شيخ، أنكذنا من الديك. وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها، ومن سواك ينجينا من الديك. ما لي سواك وما لي غير جاهك، يا كن بالبرية أنكذني من الديك. أشكو إليك أموري يا طبيبي، أكون لا طبيبا فتنجيني من الديك. فعزيز مرت بالقلب قد قدرت أعرق جسد من شدة الديك. أفيد لا جموة ما لتصفيها أني وتنجيني من كل تاريك. وكن معيني يا كافي ومستندي، ويا ملاذي إذا ما كنت بيديك. يا ملجأي في جميل حالي يا وزري، كن منقذي اسمك كنت بيديك. فأنت باب نجاة الكل خذ بيدي، وكن مغيثي إذا ما كنت بيديك. أنقذ غريقا فقد ناداك ملتجا، وكن معين الله أنقذ من ديك. يا شيخنا غوث كل العايزين به، ويا إماما به ينجى من الديك. أنقذ قديمك من ديك نادر به، وشدة عقاعات في المذاليك. أنقذ من مينة كاد تقربه، إلى الهلاك فناداكم بتزيك. يا سيدي أحمد تجاني قد بيدي، أنت الملاذ فاز العل في ديك. بجاهكم ارتجافا ومغفرة من الإله ذاك القصنيريك. وأننا لسعادة نحفظ بها، ما شهدت مع قتل بتوفيك. ثم صلاة ما تسليم أدميها، على شفي الورى منجي من الديك. ثم رضعنا بالعباس سيدنا، وصعب القرى ما قال زوديك. يا سيدي أحمد تجاني قد بيدي، أنت الملاذ فاز العل في ديك. اللهم
ɗan uwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda yake shi kadai bai haifa ba, ba a haife shi ba, ko bai da abokin tarayya, wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai a kowane lokaci, a kowane hali, a kowane yanayi. Amma shi bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa, kowa ne ne a kowane hali, a kowane yanayi. Tabaraka wa ta'ala zul jalalu wal ikram. Yan uwa, za mu ci gaba daga inda muka tsaya, kusan ina ji wata biyu ko ainul ma'arif sallallahu alaihi wasallam. To yau za mu tashi waliya qutatul mutahaqqiqati, inji Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Imla'i ruhin annabi wa ruhin Shehu Tijjani, yana gaya masa, yana rubutawa a cikin takardar zuciyar shi. Wato abin da yasa Jawhara sunan annabi bai zo ba a ciki, ga daga akai abin ga annabi ga Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ba zai iya faɗin sunan annabi ba, isa yake masa wannan ainul rahmati, ainul haqqi, dalatul haqqi, kanzul azim, siradillahi tamil azkam. To shine an shabbaha annabi da yaqutu anan, saboda kasancewar annabi shine gayar abin nema, duk wani mai gani da idan zuciya to annabi shine karshen abin nema ana kiransa aksal maram gayar abin neman dan adam to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen abin nema cikin daraja da tsarki da daukaka shi yasa sai aka wato shabbaha shi da yakutu saboda yakutu diamond ne a cikin duwatsu ba kamar shi to kamar yanda shi wato diamond ya zama mai daraja a cikin duwatsu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya zama mai daraja a cikin halitta shi yasa wato zaka ji mawaki na faɗin cewa Muhammadu basharul laysa kal bashar Muhammadu basharu laysa kal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba bar dai shi kamar diamond ne a cikin wato tsakanin duwatsu anan ne Imam al-Buzuri radiyallahu ta'ala ne yake cewa faqan nabiyina fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce annabawa ken halitta da ken dabi'a kusanci annabi ba babu wani annabi da ya kusanci manzo Allah wurin ilimi da karamci wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahr aw rashfan min ad-diyani wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqtatil ilmi أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اطفى حبيبا بارئ النسن تو النبي صلى الله عليه وسلم شيني مي wannan suba to kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika amana ya samu daukakar darjoji da girman dabi'u sallallahu alaihi wasallam da kamalatu da usahu to shikenan sai manzo Allah ya zama ya zarce kowa wurin dabi'a da kyan halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai kusance shi a wurin falala ko kuma ya kusance shi a wurin hankali babu wani halitta na Allah tabaraka taala da ya kai annabi daraja ko ya kai shi ilimi ko ya kai shi hankali babu dan shine ma al-aqalul awwal hankali na farko ana kiran shi kamun a samar da jikin shi wannan ma sunan sa kenan al-aqalul awwal to zo da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama shine mafi kamalar halitta zahiri da batini wurin halitta da ilimi da ma'ana da sura ruhaniya da jiki sallallahu alaihi wasallam shi yabi kowa kan mu'amala tsakaninsa da Allah da kuma tsakaninsa da halitta Allah shine Imam al-Busiri ke fadi ke cewa munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasin da madda adun nasara fi nabiyhi wa kunni ma shi tafi madahan fi watikini wan sub ila zatihi ma shi tani sharafin wan sub ila qadrihi ma shi tani izani fa inna falla rasulillahi laysa lahu haddun fa yurabu an wanadikum bi fani to shine nan kyauta da yake cewa to waliyaqutul mutahaqiqati alha'idati ma'anan alha'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa muhammadiyya ita ta kiyaye dukkan mu wujudu kaf halitta Allah baki dai suna tsakiya annabi ne annabi ya kiyaye kowa yana ganin komai kamar yanda zaka aje kobo a tafin hannun babu wani abu koda ƙwayar zarra da shi ga annabi duhu annabi yana kallon abu ko yayi to shine ma'ana bimarkazi ayil mawdi wal asli alladhi tasubbu fihi nafahatul ilahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin markaz matattara wanda ake tara komai da komai hatta numfashin ubangiji a ciki yake sauka sallallahu alaihi wasallam idan halara Allah ta numfasa to annabi ne zai dauka daga wannan daukan ne mun kuma duk zamu samu in annabi bai ni shi ba ba wanda zai samu saboda kashi yasa duk abinda mutum zai in ne ya nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin sai ya karfi to kowanne irin abu daga annabi yake zuwa to shine markazul fuhumi to fuhumu din nan fa ilmai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matattaran dukkan ilmai da ma'rifa wanda Allah tabaraka taala ya kassama ta ga dukkan halittarsa a cikin dukkan littattafai da aka saukarwa annabawa an sani akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai sufi ibrahim akwai sufi idris ga sunan dai to duk waɗannan ilmai da ka sani baki daya waɗanda Allah tabaraka taala idan kawa halittarsa ko kuma waɗanda aka rubuta su to suna cikin fuhumu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wal ma'ani su kuma su ne wato sanin hukunce hukuncen ubangiji duk abinda Allah tabaraka taala ya hukunta a cikin halittarsa annabi sallallahu alaihi wasallam masanin wannan abu ne kuma annabi shine ainihin ma'ani na sunayen Allah da sifofin Allah manzo Allah shine ma'ani na ma'arifar Allah da asrarin ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin dukkan waɗannan ilmai da waɗannan sannai da muka zana annabi shine ainihin matattara shine makewaya, shine tattaro komai da komai, babu wani abu ko da kwaya zarra da ya fita daga cikin ilimin annabi. Duk abin da Allah ya sani, to Allah tabaraka wataala ya sanar da annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine muntahal ilim, karshen ilimi. Shi yasa sai kai saboda tsawar ilimi ne sai a ce bai iya karatu ko bai iya rubutu ba. Saboda dalili, ai malami ba ilimi ke nema ba, to shi ilimi annabi ke nema. Marubuci rubutu ke nema, to shi rubutun ma annabi ke nema. To ya za yi, me zai iya ko? Sai dai shi rubutun ya iya annabi ko kuma ilimin ya iya annabi, amma ba annabi ya iya wani abu ba kuma. Ai ilimin gayar ilimi annabi shi ne karshe. Dan karshen ilimi dai a ce annabi ya ci ko annabi ya yi. To sallallahu alaihi wasallam shi ne karshen dukkan wani, shi ne markazul fuhumi wal ma'ani, ma'ani na sunayen Allah tabaraka wataala da sifofin Allah baki daya. Dukkan wani abu bai fita daga cikin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam, ilimin annabawa da hukuncen su da shari'o'in su da ma'rifar waliyai da dukkan fuhumu na alkiya da ilimai na malamai da dukkan wani abu da ka sani Allah tabaraka wataala ya tattara, to an tara ne a cikin markazul fuhumi wal ma'ani, anan ake zakulowa. Duk wani abu da ake nema a cikin annabi ake dauko shi, shine ma'anan fadin buziri wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyani. Annabawa su zo su dauko cikin annabi, manzanni su dauko cikin annabi, waliyai su dauko cikin annabi, siddiqai, shahidai, salihai, mala'iku, rawahanai, aljanu, musulmi, kirista, ba ma guje, kowa ma ya dauko. Annabi din zai iya sallallahu alaihi wasallam, ba ma zai iya ba, ya iya. Kowa a cikin sa yake nema. To shine maulan mu Sheikh Ibrahim yake fadi, yake cewa habibu ilahil arshi majma'u sha'anihi fatazkaruhu indi alazz min alhalwa walimla wa anta al'abdu lillahi sayyidan li sadati hadhal khalqi haqqan wala da'awa habahu ilahun wahidun mutafaddilun karimun falam yudrik lahu mudrikun sha'awa faminhu nawalul kulli wal kullu da'iman wa qad taraku min ba'di zabara wurahawa. Sheikh Ibrahim yace annabi shine masoyin ubangijin al'arshi, annabi shine matattarar sha'anin Allah, kulli yawmin huwa fi sha'anin annabi, yana kan wannan kujera. Shehu yace kaga ambaton annabi da tunanin shi a cikin zuciyata tafi alewa zaki a bakin yaro. Shehu yace to walim da wai dan me ma hakan ba za ta faru ba gare ni, wa antal abdulillahi alhali ya rasulullahi, na gane kai kadai ne bawan Allah, kowa bawan ka ne. Sayyidan lisadati hadhal khalqi, kai ne shugaba ga dukkan shugabannin waɗannan halitta. Haqqan wallahi tallahi wala da'awa, ba ƙarya bane, ba da'awa ce. Shi yace habahu, Allah ya ba annabi ilahu, ubangiji mai dubun suna, wahidun makadaici, mutabaddilun mai fifita tsakanin bayi, karimun mai karamci, falam yudrik lahu mudrikun sha'awa, wato mudrikun wani mai riska, falam yudrik bi riski sha'awa tage lahu ga annabi Muhammad. Duk inda mutum ya kai da gudu zai yi gudun ya tsaya. Shehu ya ce wai da gurgun doki da lafiyayyen doki a cikin raskar annabi duk daidai suke. Gurgun doki ba, gurgun jaki kai da lafiyayyen doki, to a cikin raskar annabi duk daidai suke. Kowa zai yi ya gaji, lafiyayyen zai yi gudu ya kai mara lafiyan da kai rarrafe, za ka zo ka tadda shi, ya gaji ya tsaya. To annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Shehu ya ce to faminhu nawalul kulli, kyauta kowa daga annabi take, wal kullu kowa da komai, da'iman a koda yaushe daga annabi ke karba. Wa qad taraku, hakika mala'iku da annaba da manzanni da kudubai da waliyai da sauran dukkan salihai da siddiqai, taraku sun bar barau tekun annabi, min ba'di za, bayan wannan shan da suka yi rahawa, kamar ka tsoma allura ka cire. Shehu ce har yanzu tekun annabin kaji yanda ka san ba a taɓa shan komai ba, shi yasa ba a gajiya a cikin neman annabi. To shehu Tijjani ce wa nurul akawani, annabi shi ne hakken kasantattu. Menene ma'ana? Wato tunda ka ɗauko daga Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyati wal yaqutati lmutahaqqiqati lhaidati bimarkazil fuhumi wal ma'ani, to anan akwai Allahumma, wannan wawun ɗin nan daga gani Allahumma, ya Allah na roƙe ka bijani asma'ikal husna kullaha ma alimtu minha ma lam alam, ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasaken da ke cikin halaran nasu to ka zuba cikin nafsun annabi Muhammadu ka kwaso dukkan ilmai da hasake da asraran da ke cikin halaran malakutun ka zuba cikin zuciyar annabi ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasake da ke cikin jabarutu ka zuba cikin hankalin annabi Muhammadu ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasake da ke cikin ainihin halaran jabarutu a cikin ainihin halaran lahutu ka zuba cikin ruhin annabi Muhammad ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasaki da ke cikin halaran hahutu ka zuba a cikin ainihin wato sirrin annabi Muhammad shine ma'anan Allahumma salli to shine ala nurul akwani kenan ka kwaso wadannan abubuwa ka zuba a bisa hasken kasantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken dukkan kasantattu wato halitta Allah tabaraka taala baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine hasken kasantattu kamar yanda wato Abdul Razzaq ya rawaito a cikin masnadinsa daga Jabir dan Abdullah al-Ansari yace qala qultu ya rasulullahi ni dinnan nace ya ma'aikin Allah bi aji anta wa ummi ubana da uwata fansakka akhbirni an ayi shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'i ba ni labari ya rasulullahi wani abu ne Allah ya fara halitta kamin ya halicci komai qala sai Allah tabaraka taala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya Jabir inna Allah خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله عز وجل ولم يكن في ذلك الوقت لوه ولا كلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي من ذلك صلى الله عليه وسلم يا جابر الله تبارك وتعالى يا أهل الجهاد كان النبنك كامن يا أهل الجسورا أبو بوه sai isan ya wannan haske yana kewayawa da kudrar Allah tabaraka ta'ala yanda adadin yanda Allah ya so a wannan lokaci babu alqalami babu allo babu wuta babu aljanna babu mala'ika babu sama babu ƙasa babu rana babu wata babu aljani babu mutum annabi yace falamma arada Allahu an yakhluqa al-khalqa qassama zalika an-nuru arba'atu ajza'i فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة بالله عز وجل ومن الثالث نور أنفهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم لوكتين لألا تبارك وتعالى ينبن يحلي شاكين النبنك سي إكتوان ننهكي كسوهدو سي يحلي شي الكلمي دك كسونا فاركو يحلي شي اللو دك كسونا ديو يحلي شي على عرشي دك كسونا أكو تو كسونا هدو سي الله إكار كتاش كسوهدو سي يحلي شي ملايكون دك يدو كدا على عرشي دك كسونا ديا kaso na biyu ya halicci kursi kaso na uku ya halicci sauran mala'iku sai isa ke kasa kaso hudu kuma sai ya halitta daga kaso na daya ya halicci ainihin wato hasken idanuwan muminai hasken zukatan muminai daga kaso na daya kaso na biyu ya halicci hasken zukatansu kaso na uku ya halicci ainihin hasken natsuwar zuciyarsu shine tauhidi kenan wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah to sannan sai na umar dan kadda da Allah ya kara masa yadda ya wadi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya umaru atadri man ana allazi khalaqa Allah azza wa jalla awwal kulli shay'in nuri fasajada lillahi fabaki fi sujudihi sab'ani ati amin fa awwal kulli shay'in sajada lillahi nuri wala fakhra yace ya umaru ka san ko ni waye kuwa nini wanda Allah tabaraka taala ya halicci nini wanda Allah tabaraka taala wanda Allah halicci hakkina kam ya halicci komai sai hakkina yayi sujada ga Allah yawan zu a cikin sujadan nan shekara 700 farkon abin da ya fara sujada ga Allah shine hakkina Umaru ba alfari nake ba yace ya Umaru atadri man ana allazi khalaqa Allah al-arsha min nuri wal kursiyya min nuri wash-shamsa wal qamara min nuri wa nurul absari min nuri wala fakhra nini wanda Allah tabaraka taala ya halicci al-arshi daga haske na yi kursi daga haskina, ya halicci rana daga haskina, ya halicci wata daga haskina, ya halicci hakken zukatan muminai daga haskina, ba alfahari nake maka ba Umaru. Annabi yace, ya Umaru, atadri man ana allazi min ajli nasarallahu nuhan ala qaumi wa akhrajahu min as-safinati bis-salamati walamma kutiba ismi ma ismi yahawla walamma kataba ismi ma ismi yahawla as-safinati la ilaha illa allah muhammadur rasulillahi fa nadaqat as-safinatu fa qalat ala kullu man dakhala fa huwa fi zamanillahi hatta yakhruja wala fakara. Annabi yace, ya Umaru, ni ne wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimaki Annabi Nuhu a bisa mutanansa saboda ni, ya fitar da shi daga cikin jirgin ruwansa, wato cikin aminci saboda ni. Lokacin da ya rubuta sunana, ya hada da sunan Allah a jikin kwalakwalansa, shikenan sai Allah ya taimake shi. Ya rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yana kare rubutu sai ainihin jirgin ruwansa yayi magana da kanshi. Jirgin ruwansa yace, ala kullu man dakhala fa huwa fi zamanillahi hatta yakhruj, ina sanar da duk wanda ya shiga yana cikin amincin Allah har ya fita, ba abin da zai faru. Annabi ya ce, ba alfahari nake maka ba Umaru, ina gaya maka ne dan ka san ko ni wane ne. To wannan duk baki ne yana daga cikin hasken kaunu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, daga haskensa ne Allah tabaraka wataala yake halitta komai da komai da za a halitta, har danka, har abin da zaka ci, har abin da zaka shaka, daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ake halittarsa, sannan a baka sannan kai. To dukkan kaunu baki ɗaya, tun daga alƙalami, allo, al'arshi, kursi, sammai bakwai, ƙasai bakwai, mala'iku, rawahane, aljanu, mutane, shaidanu, hayula, ɗabi'u, anasir, ajramu, aflaku, khayalu, aljanna, wuta, ƴan aljanna, ƴan wuta, dabbobi, itatuwa, ƙoramu, tekuna, iskoki, tekuna da sauran ruwa, baki ɗayansu baki ɗaya daga Annabi aka yi. Shine shi Ibrahim yake cewa, fa maliya ghairul mustafa al-badri ma'arabu wa fi ja'izatil ghairi maliya margabu wal kullu minhu al-kullu batnan wa zahiran fa baharu siwahu ma lana fihi mashrabu fa min nurihi al-kaunani minhu tafajjara ulumu jami'ir rusul wal kullu yashrabu fa Musa wa Ibrahim war ruhu kulluhum tawassala bil hadi al-amin fa qurribu wal kamil al-mahmud was-su'ul wal muna wa anta al-habib al-mustafa wal muqarrab wa qad shahida Allahu al-azim bi annahu azimul likair al-khalqi kulukum muhazzab. Shi ce, fa maliya ma'arab, ba ni da wani abun bukata gairu al-mustafa in ba abun zabin Allah ba, annabi Muhammadu. Al-badr cikakken wata, wa fi ja'izat al-ghair a cikin kyaututtukan wani annabi, maliya margabu banda abun kwadayi, duk abun da wani zai bayar ba annabi bai je bayar ba nasu ko me kuma abu. Shin yace, in baka sani ba huwal kullu, annabi shine duka, minhul kullu komai daga annabi, badnan wa zahiran ciki da waje, fa baharu siwahu kaga tekun wani annabi Muhammadu, malana mashrabun fihi, ba mu da abin sha ci. Wannan shi yana bada amsa ne akan Sayyidi Abul Abbas bin Murtadi radiyallahu anhu, wani babban waliyin nan, wanda yace da annabi zai faku gaban ido na, kiftar ido da na yarda, in rufe ido in bude ban ga annabi a gabana ba, to dan ana kirga musulmai bazan sa kaina ba. To shine yake fadi, ana tambayar shi, ake cewa akramakumullahu, muna so mu rubuta tarihin ku kamun ku bar duniya, muna so mu san shehunnan ku. Sai ya ce, a da ko yanzu? Ya ce, da daban yanzu daban. Ya ce, kwarai da gaske. Aka ce, ya abin yake, ya ce, da shehi na Abul Hasan Shazali, shehi na baki ɗaya shine Sayyidi Abul Hasan Shazali. Aka ce, to yanzu fa? Yace, yanzu ai abin ya yi girma, ina sha a cikin tekuna goma, ina sha a tekun mala'ika Jibrilu da Isra'ilu da Azra'ilu da Mika'ilu da Ar-Ruhu, sannan ina sha a cikin tekun Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umaru da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali da Sayyidina Ali da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To shine shi Ibrahim sai ya ce, to fa baharu siwahu mala na fiye mashrabu, ai wannan biye biye ne, yaushe za mu tsaya wani biye biye mu je wani tekun wani da wani, yaji yau duk girman tekun muka kafanin bai ba sai mu zuke shi ba, ai annabi ne kawai zai iya wadatar da mu. Duk wani mala'ika ya ce zai karamba ne, ya ce wadda tekun shi dan mu sha, ai ya gama yawo, zuke shi za mu yi duk, annabi ne kawai zai iya shayar da mu. To shine fa Shehu radiyallahu anhu ya ce, a famin nurihil kaunani al kaunani halitta Allah tabaraka wataala duniya da lahira daga hakkin annabi aka yi su minu daga annabi ne ulumu jami'ir rusul ilman dukkan manzanni tafajjarat suke ambaliya wal kullu har annaba da waliye da siddiqai da shaidai da salihai ya sharabu kowa yake samu yake sha shi yace fa Musa kaga annabi Musa wa Ibrahimu da annabi Ibrahimu war ruhu da annabi Isa dan Maryamu kulluhum baki dayan su tawassala kowannen su yayi kamun kafa bil hadi da ne shiryar da halitta al amina amintaccen Allah fa qurribu sai suka samu kusanci zuwa fadan Allah wal kamilul mahmudu annabi shine cikakke abun godiya wasulu annabi shine addu'a wal muna shine gurin addu'an ma shine addu'ar shine bukatar da ake so in addu'ar ta tayi zuwa ta zo da shi wa antal habibu annabi kai ne masoyin Allah al-mustafa abun zabin Allah wal muqarrabu kai ne na hannun daman ubangiji wa qad shahidallahu al-azim hakika ubangijin mu mai girma yayi sheda ji annabi cewa annabi azimun mai girma ne da khairul khalqi khulqun muhazzab wato akwai dabi'a mai girma a batsarkacewa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'ana annabi shine nurul akwani domin ko Allah tabaaraka ta'ala ya tara dukkan hasaken sa baki daya ya tara hasken rayukan annabawa da hasken rayukan waliyai da na mala'iku da na siddiqai da na shahidai da na salihai baki daya a cikin hasken annabi Muhammad shi yasa annabi ce ana min nurillahi wal mu'minuna min nuri ni daga hasken Allah aka yi sauran mu'minai kuma daga haskina aka yi su to daga annabi aka halicci dukkan kuma rayukan ma'abuta duk su ma dan kar a ce a to sufa su ma duk daga annabi ne wadancan ma'abuta haske daga annabi wadannan ma'abuta duhu su ma daga annabi annabi shine adamul arwahi uban dukkan rayuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an halicci kowa da komai daga shi kuma tun kuda daya fa khalaqtu khalqan fa bi arafuni kuntu kanzan makhfiyan lam urafa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan aw faqabtu qabdatan min nuri fa qultu law kun abdi muhammadan to tun kuda daya Allah tabaraka taala ya samar da kowa da komai ba a rage kowa ba a rage komai ba a cikin hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ake kira al aqalul awwali hankali na farko a wannan makamin annabi yana da sunaye da yawa akwai riguna da annabi yake sassawa yana cirewa yana sawa yana cirewa saboda mu amfana da shi in ba haka ba zai yi ba har sai Sayyidina Umar yana fadi na ce ya Rasulullah da sai ka samu mutane irin ka ne zakai abota da baka abota da mu ba da sai ka samu mutane irin ka ne zakai aurata da baka aure da yayan mu ba ya Rasulullah da sai ka samu mutane irin ka ne zakai mu'amala da baka mu'amala da kowa ba saboda ba abinda zai iya dauka annabi sai dai Allah ko kasa ba za ta iya dauka shi to annabi yana da sunaye da yawa a cikin wannan makama ana kiransa al aqal awwal saboda annabi shi ya fara hankaltar Allah tabaraka taala ya fara gane me Allah yake nufi lokacin da Allah ya ce kun annabi ne ya fara tabbata da Allah ya ce alast bi rabbikum annabi ne ya ce bala Allah ya ce fa bi arafuni ka gani ko to saboda haka shine al aqal awwal ne hankali na farko wanda ya fara hankaltar wato umarnin Allah Allah yana so ya kasantar da kaunu sai annabi ya kasanta kawai ka san fa kun fakar mu dauka Allah ne yake cewa abu yayi faru a in Allah yana so ya abu kawai da ya nufa sai abun ya faru to da yayi nufin sai annabi ya faru to saboda haka sai ake kiran annabi al aqalul awwali annabi shine ainihin hankali na farko wanda ya fahimci dukkan ilman Allah tabaraka taala ya zama shine ma Allah rubutun Allah din shine kuma rubuce-rubucen Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafi da ake kiran sallata'iful ulumi wal asrari sunan littafin kenan a cikin sa ne yake fadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine hankali na farko domin shine farkon jawhari kamun wujudu baki daya daga ubangiji Allah tabaraka taala shine ya gabata annabi domin Allah bai da farko kuma Allah bai da karshe to dukkan halitta suna da farko suna da karshe to annabi shine farkon halitta Allah baki daya saboda haka ne ake kiransa al aqalul awwali saboda ne annabi shine ya fahimci manufar Allah da bukatar Allah tabaraka taala kamun a kwararar da halitta to sannan ana kiransa haqiqatul muhammadiyya wa wannan makami na shi ana kiransa al qalamul a'la ana kiransa al barzakul kubra sallallahu alaihi wasallam. Ana kiransa ummul kitabi, ana kiransa kanzul kunuzi, ana kiransa martabatul wahadati, ana kiransa al ismul a'azami, ana kiransa ummul faidi, ana kiransa alamul jabaruti, ana kiransa kanzus sifati, ana kiransa al khalqul awwali, ana kiransa al zillul awwali, ana kiransa al aqalul awwali, ana kiransa al mabda'ul awwali, ana kiransa al zuhurul awwali, ana kiransa alamul mutlaq, ana kiransa mawjudul ijmali, ana kiransa al wahadatus sirfati, ana kiransa ahadiyatul jam'i, ana kiransa ad durratul bayda, ana kiransa haqiqatul haqa'iqi, ana kiransa barzakul barazih, ana kiransa alamul rumuzi, ana kiransa alamul wahadati, ana kiransa alamul sifati. Anan ne shi Ibrahim ya ce fa ahlan bi shaharin qad ata bil muhassasi Muhammad Abdullah sirrul mumahhasi laqad jala qabla al kauni fil ghaibi wahdahu bi izzin wa tashrifin wa sirrin mukhassasi tatattara fil albasi bal kaunu kulluhu mazahiru albasi li hadha al mukhassasi tadawwara fil adwari iz kana wahdahu tanakkara an ainul basir al mufayisi shaw yace muna lalle muna maraba da zuwan wannan wata wanda izo mana da abin keban cewa da asirin Allah shine abin yabo sama da kasa bawan Allah na farko asiri abin tsarkakewa hakika annabi ya kewa ya kamun kaunu a cikin gaibin Allah shi kadai inji shehu bi izin da wata irin buwaya wata shirifin da wani irin girma wa sirrin da wani irin asiri muhassasi wanda in ba annabi ba wanda yake da shi shehu ce to tasattara fil albas shine wannan hijaban da muka zalo yanzu annabi ya boyo a cikin riguna iri daban-daban ya boyo a cikin aqalul awwali almabda'ul awwali azhurul awwali alamul mutlaqu haqiqatul haqa'iqi barzakul baraziki alamul rumuzi alamul wahdati alamul sifati annabi yayi ta boyuwa a ciki a ciki shawo yace kai falkaul kulluhu mazahiru albatil li hadha almukhassas kai ba wai wannan abin da muke zanawa ba kai ma kanka annabi ya boye a cikin ka in baka sani shine hausa suke cewa ga wani abu akan matar sarki amma bata san shi bata gan shi ba wai da da ido da ta gani to shine shi wace to tadawwara fil adwari in kana wahdahu tanakkara an ainul basirin fayi to bayan wadannan rigunan fa da na zano sun fi karfin mu sai annabi ya kara cire su saboda akwai wasu rigunan a ciki to bare wadancan din sai annabi ya saki sa wasu rigunan kan dan can cikin bai yi wa amfana sai dai Allah kawai to sai annabi sai ya lullube da waɗannan riguna su ma suka yi mana kauri sai annabi ya saki sa wasu rigunan riga ta farko ana kiranta martabatul arwahi sannan at-ta'ayyunul awwali sannan alamul amri sannan an-nufusul mujarrada sannan alamul ba'in sannan haqiqatul insani sannan qaba qausayn to annabi da ya sa waɗannan din ma dai suka fi karfin mu sai annabi sai ya saki jibgo waɗansu alkebbun kuma dan dai mu amfana alkebba farko ana kiranta martabatul misali ta biyu ana kiranta at-ta'ayyunur rabi ta uku ana kiranta al-kaunul jani ta huɗu ana kiranta mansha'un nuri ta biyar ana kiranta rutubatul khayalil munfasili ta shida ana kiranta al-murakkabatut tabi'i ta bakwai ana kiranta malikul jinani ta takwas ana kiranta ba'inul mulki ta tara ana kiranta hadratul asma'i ta goma ana kiranta al-aqalul kulli ta sha biyar ana kiranta an-nafsul kulli ta sha biyu ana kiranta tabi'atul kulliya ta sha uku ana kiranta ash-shakalul kulli ta sha hudu ana kiranta al-hayulul kulli ta sha biyar ana kiranta al-jismul kulli to duk da haka dai abun yayi mana dai to annabi ya saki dubga waɗansu alkebbun dai ba yan uwa saboda mu amfana alkebban farko annabi ya sa ta ana kiranta martabatul hissi to daga nan muka dan fara samun sauki da gane martabatul hissi sannan alamul hissi sannan alamul ajsami sannan murakkabatul katifa sannan alamul shahadati sannan alamul mulki sannan alamul khalqi sannan at-ta'ayyun martabatul insani sannan martabatul jami'at lil asma'i was sifat to sannan sai ya sako Muhammadur Rasulullahi to shine ka gani muke amfana din nan ake ta tafiya daidai to wargwaran in mutun ya ci gaba da zikiri da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai dinga cire masa alkebban yana gani wallahi zai dinga gano har sai ya gano wa nurul akwanul mutakawwin Allahu nurus samawati wal ardi masal nuri kan shikatin fiya misbah al misbah fi zujaja az zujajatu ka anna kawkabun durriyu yuqad min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudiku walau lam tamsasu nar nurun ala nur to amma yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli shay'in alim to anan ne duk mutun zai ji wannan to shine maulan mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sayyid yusuf an-nabahani cikin daibatul garra yake wa annabi kirari anan yake cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u illatul kaun kunta walau laka ladamat fi gaibihal ashya'u muntaha al-fadl fil awalim jam'an fawqahu min kamalikal ibtida'u lam tazal fawqa kulli fawqin mujiddin bitarki malit tarki intihau justa qadran fama amamaka khalqun fawqaka allahu wal baraya warau yake cewa ya rasulullahi askenka daga shine kowa da komai isamu gaba daya komai da komai haskenka ne talikai yanki ne daga haskenka ya annabin da annabawa ma suna cikin tawagarsa ne garrakiya ne yace ya rasulullahi kai ne illar kaunu fa ba dan kai wada babu kaunu fa kunta walau laka da damar fi gaibi al ashyau da a ce ba dan kai ba to da dukkan komai da komai ya kasance cikin gaibin Allah da ba yi shi ba eh law laka ma khalaqtu al khalqa inja Allah yace kai ne karshen falala a cikin awalimu baki daya kai ne kat kai ne karshe babu wani abu gaba wato sama da kai yace ya rasulullahi lam tazala fawqa kulli fawqin mujiddan bitarki malik tarki intihau ya rasulullahi baka gushe ba kai ne saman dukkan sama kai ne tarakin kowane irin tarakki duk wanda aka ce yayi tarakki inda kai inda annabi yake ba to ta dalli yayi in ka hadu da annabi to shikenan ka hau amma in dai baka hadu da annabi to kasa kake baka sani ba darakatu kake samu ba darajatu ba sai an samu annabi ne ake samun darajatu in ba samu annabi darakatu ake samu wuta ake shiga to shine yace to ya rasulullahi kadarin ka babu wanda ya sani sai dai Allah wato gaba dai talikai suna bayan ka ne saman ka ba komai sai Allah to shine lokacin da ainihin nufin Allah tabaraka wataala ilimin Allah ya gabata wato Allah ya nufin ya samar da kainatu baki dai na sama da na ƙasa da halitta na zahiri da na batini farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabi Muhammadu ya halicci hasken annabi Muhammadu ne daga tsarkin farin hasaken zati mai tsarki sai wannan haske na annabi idin ga cewa ya halar kudura Allah tabaraka wataala yana ta takallubi a cikin taskokin Allah tabaraka wataala cikin taskar gaibi adadin shekarun da Allah ya ga dama to daga nan ne Allah tabaraka wataala ya halicci al-arshi ya halicci kursi ya halicci lahu ya halicci kalamu ya halicci mala'iku to daga nan sai Allah ya ce al-qalami yurbutu al-qalami yace a ina Allah ya ce yurbutu a cikin allo me zan rubuta Allah ya ce rubuta dukkan abin da na kaddara zan halitta daga bayi shikenan sai al-qalami sai ya hawo rubutu yayi tarbutu al-qalami ya rubuta yan wuta matsiyata ya halicci yan aljanna masu arziki ya halicci komai da komai wanda Allah tabaraka wataala ya ga dama ya halicci ya rubuta abubuwan da Allah tabaraka wataala zai halitta Allah tabaraka wataala da kare yace ha'ulai ilal jannati la ubali ha'ulai ilan nari la ubali wadannan yan wuta ne ba abin da ya dame ni ko me suka yi wadannan yan aljanna ne ba abin da ya dame ni ko me suka yi to shi yasa idan kaga mutun yana annabi gani yana sukar annabi to ko me yake ya Allah yana cikin ha'ula ilan nar la ubali saboda kai kokari ka ja jikinka rabu da shi karma karabi shi kanifi wadanda aka ce ha'ula ilal jannati la ubali shine duk mutun da ya mai da lamarin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba abin da yake so sai annabi ba abin da yake nufi sai annabi bai jin dadin sunan komai sai sunan annabi bai bukata komai ba annabi ba to sama masa lafiya kai ma so shukuru saboda yana cikin ha'ulai ilal jannati la ubali annabi ya ce Allah bai taba turo min mutum ba sai ya sa shi ya zama dan aljanna duk lalacewa mutum Allah ya koro min shi to dan aljanna amma duk inda mutum ya kai da lafiya ana ganin shi lafiyayye in dai Allah ya kore min shi to dan wuta ne ka to saboda haka duk wanda ita san wa annabi to shikenan na Allah ne shine Allah tabaraka wataala ke gadi ce fa ammal ladina shaqu fa bin nari lahum fiha zafirun wa shahiqu khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yuri yace wa amma allazina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ada'an ghayra majzuz sarki ya tabbata ga ubangijin da isaukar da wannan zanci a cikin alqur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala mai girma da daukaka to daga nan Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta ya halicci hijabai ya halicci ainihin taurari ya halicci sammai da katsai ya halicci ainihin halitta masu rai ya halicci duwatsu ya halicci tekuna ya halicci yanayi ya halicci zamani sai ya tabbatar da hakkin annabi idan ga fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi to daga nan ne Allah ya halicci rayukan annabawa da siddiqai da shahidai da salihai daga ainihin fara azrufan nan ta annabi muhammadu mai kwarjini wanda aka halicce daga hakkin zati shine sai anan sai annabi ya zama shine rana dukkan annabawa suka zama taurari a gefen annabi in sai karbi madadi daga hakkin annabi su kuma sai su ba tauran al'ummarsu shine shi wanda cewa fa ada rasulullahi wa wa habibuhu fa kullu kabirin indahu la sajiru abu khalilun wa musa kalimuhu wa hu wa isa wa hurun wa nuhu shakuru wa ma kabni abdullahi fihim jami'ihim fa qaddanna an shubil amin duhuru wa kullu mubahirun min al-ilm zakhir wa kullu ladabar al-amin gadiru fa shamsuhum khairul anami wa kulluhum kawakibuhu wa tasfa'i taduru sai wace Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi Muhammadu domin shi kadai ne masoyin sa duk wani babba idan yazo ga annabi ya shewe ce yaro ne duk inda kai mutum da kaga mutum da girma kana ganin sa wani babba to kai ta addu'a ka ce Allah ya sa wata rana yazo gaban annabi kana wurin ran nan ne zaka gane ashe yaro ne wai ta yaro ne barawa yazo gidansu da yazo gidansu sai ya ansa baban shi kneel down aka zabga wa baban mari kuma ya kawo kudi kuma ya bada hakuri to washe gari shine ke ga maman sai ce ba mama inje na ga baban baba to in kana so ka gane baban babanka ko ka gane baban malaminka ko jagoranka to ka roki Allah ya duk girman wali duk girman salihi ka roki Allah ya nuna maka shi a gaban annabi a ran nan ne za ka gane ashe yaro ne shi duk girman mutum ya zo gaban annabi kankani ke koma shi ne shi ya ce fa kullu kabirin indahu la sajiru duk wani babba a wurin annabi wallahi yaro ne abu yace kaga baban nan na annabi khalilun annabi ibrahim wa hu musa kalimu kaga annabi musa abokin zancan Allah wa isa kaga annabi isa wa huru wanda shine ruhul lahi wa nuh shakuru da annabi nuh abdul shakur wa ma kabni abdullahi yace duka wadannan manya ne amma fa babu kamar dan abdullahi fihim a cikin annabawa jami'in baki dayan su fa qaddanna an shibil amin duhuru cewace duhuru zamanai fa qaddanna haqiqa yayi ruwa an shibil amin daga zuwa da mutun kamar annabi muhammadu ba wani zamani da zai iya zuwa maka da mutun kamar annabi muhammadu wa kulluhu cewace amma baka ka dauka bana rena annabawa ne fa bar rena su ba wa kulluhu baki dayan su barun teku ne kowannan su min al-ilmi zahirun teku ne mai tashin kunfa na ilimi kowanne annabi teku ne mai tashin kunfa wa kullun amma baki dayan su da dabar al-amin in ka dauko tekun sa ka kawo bakin tekun annabi gadiru sai ya zama kududdufi fa shamsuhu annabi muhammadu shine ranar annabawa khairul anam biyayyan talikai wa kullun baki dayan su kawakibu taurarin annabi ne wasta sabai